بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha tamu ta Sunna TV a cikin shirin mu na shari'a gatan musulmi shiri wanda yake tattaunawa domin kawo mafita akan matsaloli da ababen da suke bujurowa a rayuwar musulmi danganin cewa an samar da mafita gwargwadon abin da shari'a musulunci ta tanadi barkanmu da warhaka kamar kullum muna tare da malamin namu dake mana fashin baki wato malam Bashir Lawal Muhammad daga garin Zaria Allah shi gwata malam barka da zuwa
kamar kullum Allah barka da warhaka sannu malam barka da
ayyuka ya iyali
alhamdulillah
da aka ji da hidindimu kuma da
tabbai da Allah Allah shi mana gudunmuwa
to ubangiji Allah ya samu dacewa
amin
to ƴan uwa masu albarka kamar yadda kuka sani mun ta daukan wato mawdu'ai da matashiya mabambanta wadda aka yi tattaunawa a cikin wannan shiri game da samar da mafita da kuma yin bayani yadda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ko yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta game da ababen da suke da alaka da rayuwa da addinin musulmi a yau ma muna so insha Allah za mu sake daukan wata gaba wadda kusan zan iya cewa kamar za mu yi wata tariya ce zuwa komawa wani abu cikin ababen da suke asali a rayuwar musulmi dan adam yana samuwa ne ta hanyar ainihin wato aure duk yadda dan adam zai samu a duniyar nan idan ba ta aure bane wata hanya ce abun kyama abun Allah wadare abun gujewa alfarin dan adam shine a ce an samar da shi ta hanyar aure da haka zamu ga cewa aure ya kasance wata al'ada ko wata sunna ta rayuwa tun daga farkon dan adam da ya rayu a wannan doren kasa wato ubanmu annabi adam da mahaifiyarmu Hawwa'u alaihimus salam. Za mu so ayo alga ta malam mu sake yin wata tariya a ba mu wasu bayanai da suka shafi aure. Ban san ta ina za mu fara ba domin maudu'i ya zama irin wannan da fadi kwarai da gaske. Sai ka ga ma arsta inda za a fara kamowa. Zan dai so kawai na ban ma malam fagen ka kama mana tunda kake ganin ya bu dacewa daga nan kuma sai mu tsinci ababen da mu kuma zamu so bisa duba zuwa ga yawanci ababen da mutane za su so su fi ji to sai mu taya su mu tambayi malam ya musu fashin baki farko wato mu fara da menene aure yake na alaga ta malam
na ganin sai mu fara daga nan
insha Allah
to a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahi ar-rahmani ar-rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yan uwa masu kallo da sauraron mu nima ina mana sallama irin ta addinin musulunci ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki wannan tasha mai albarka ya karawa jagororinta albarka ya ci gaba da musu jagoranci kada Allah subhanahu wa ta'ala ya gajiyar da su
amin
to wai Laraba suna cewa wai wani karin magana wai man akhsaba tahayyar wasu kuma suka ce tahayyar wai wani mutum tai fadi da yawa to in ya shiga sai ya bude daga ina zai fara wasu kuma suka ce a tahayyar ne sai ya zabi inda ya kusa to aure gaskiya wata duniya ce bahaushe rayuwar shi ana tambaya ma ana cewa wai bahaushe ne rayuwar bahaushe aka ce aure haihuwa mutuwa
Allah
baki da rayu abin da ya shafi an ce bahaushe to abinda ake nufi kenan to kusan kuma dan adam kusan haka ne ya haihu ya aure ya haihu sannan kuma ya mutu duk a tsakanin waɗannan sauran ababe da suke zuwa duk ababen da suke gudana suna gudana ne a tsakankanin waɗannan ababen guda uku to malaman mutun na da sun yi kokari su ba aure ma'ana wacce za ta zama gamsasshiya lura da mazhabobin fiqh da ake da su waɗanda ake koyon fiqh a ƙarƙashin makarantunsu da kuma littafansu amma dai tarifofi ne waɗanda sun fi kama da wani abu wanda ya fi kama da wasa ƙwaƙwalwa gaskiya kaza suna cewa haqiqatun fil wad'i majazun fil aqdi wasu kuma su ce a'a majazun fil aqdi haqiqatun fil wad'i da sauran dai irin waɗannan maganganun wanda sai ɗaliban ilimi ne suke iya fahimtar abinda malamai suke nufi domin shi auren aqdun ne kulli ne to amma dai cikin malaman da suka yi kokarin ba da tarifin aure kuma ya zama tarihi wanda ya fito da ma'anar sa domin ma'anar abu ana son ta bayyana abinda ake aiwatarwa a cikin sa. Sheikh Muhammad Abu Zahra rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin malaman Azhar na wannan karnin kusan farko-farkon wannan karnin yana da littafin sa al-ahwal ash-shakhsiyya da ya rubuta akan mas'aloli da suka shafi aure da saki da kome da shayarwa da makamantan waɗannan mas'alolin wanda turawa da suka zo suka kirkiro masa suna suka sa masa suna personal status quo Laraba kuma suka fassara suke cewa al-ahwal ash-shakhsiyya to yayi kokarin ya bada ma'ana ta aure kuma gaskiya ma'anar sa tana da kama kwakwalwa yake cewa abinda ake cewa aure aqdu wani kulli ne ko wata kulla alaka ce yufidu hilla wanda ke halasta yake fa'idantar da hillal ishrati bainar rajuli wal mar'a wanda ke fa'idantar da ke kawo cewa ya halasta da wani namiji da wata mace su hadu su rayuwa tare al ishra su hadu su rayuwa tare sannan wata'awunahuma sannan su dama ta wanke hannu su taimaki juna wannan tarifin nasa yana da kama kokalwa ya ci gaba da cewa sannan wayu haddidu maliki laihima min huquqin wa ma alaihi min wajibat sannan kuma wannan kullun ke iyakancewa kowa daga cikin su shi namijin da kuma ita macen abinda yake neman ɗayan ya masa da abinda shi kuma ɗayan yake neman ya masa abinda ake ce musu al-huquq wal wajibat to a wannan tarifin nasa mun tsaya mun kalla ya kunshi abubuwa da yawa na farko da ya ce aqdu domin bin kulli wannan tsari ne da malaman mu na fiqhu suka tafi akai kusan babu wani malami da yayi magana akan aure face ya tabbatar da cewa annikahu min al-uqud wanda Allah subhanahu wataala ya dunkule ya ce ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud ya ku wadanda kuka yi imani ababan da kuka kulla na mu'amala to ku cika su duk abinda aka kulla aka ce za a yi to a cika sa inji Allah subhanahu wataala ya bada umarni to aure aqdun min al-uqud shi ma wani kulli ne daga cikin ababan da ake kullawa na mu'amala to shi yasa sai Sheikh Muhammad Abu Zahra rahmatullahi alayhi sai dauko wannan sai yace aqdun sai yace yufidu hilal ishra wanda ke fa'idantar da halascin rayuwa tsakanin namiji da mace ashe in ba ta wannan hanyar ba kamar yadda kuka fara gabatarwa akan makalla ashe babu wata hanya da shari'ar musulunci ta yadda da ita wani namiji ya kama hannun wata mata ba tare da an samu wannan kullun ba shi yasa mu ma a Hausa ake cewa an daura aure wasu su ce an damra aure an daura aure wani abu ne da ake kullawa na cewa za a yi zamantakewa za a taimaki juna sai ya kara sai ya ce wata'awunahuma kuma su taimaki juna ashe mace tana da bukatu a wajen namiji namiji yana da bukatu a wajen mace ba ana aure bane dan bangare ɗaya kawai shi ya ji dadi a'a duka bangarorin ana buƙatar su sawowa su samarwa da juna jin dadi a yi rayuwa mai kyau da mata wanke hannu ta wanke hagu ƙarfi ya haɗu da ƙarfi sai a haɗu a yi rayuwar mai kyau sannan kuma wannan kulla alaƙar da aka yi da za a yi zamantakewa kuma a taimaki juna to a ciki akwai tabbatar da haƙoƙa ababan da ɗaya yake nema ɗayan ɗan uwansa ya kawo masa ya masa su haka akwai wajibat abinda shi ma aka dora masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna daraja lallai mata su ma suna da wasu haƙoƙa kamar yadda suke da ababan da aka dora musu an dora wa mata su yi wa maza wasu ababe a rayuwar aure kamar yadda aka dora wa maza su ma wasu ababe da ake buƙatar su sauke su su yi wa matan nan to a haka ake kulla aure wannan ita ce daya dayan hanya da Allah subhanahu wataala ya yarda da ita kadai babu wata hanya ta biyu da za a ce an samar da wannan jinsin na dan adam ya ci gaba da tabbata a ban ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nufaci haka kuma ya tsara shi tsari kala biyu ya sa shi a matsayin alqadrul kauni kuma yasa shi ya zama a matsayin alqadru shar'i Allah haka ya tsara duniyar ta gudana babu yadda za a yi a ci gaba da samun zamantakewa a ci gaba da samun hayayyafa ba ta hanyar aure ba kaddara Allah ce to sai kuma Allah subhanahu wataala ya hukunta haka akan cewa shari'arsa ce in an yi to an bi abin da Allah subhanahu wataala yake so a yi a cikin shari'arsa a cikin hukunce-hukuncensa a cikin ababen da yake bada lada ko kuma yake bada zunubi a karkashin wannan wannan a takeice kenan matuka idan aka ce me ake nufi da aure zamantakewa ce da sai an kullata a cikin ta akwai rayuwa mai kyau a cikin ta akwai taimakekeniya a tsakanin juna a cikin ta akwai tsara haƙoƙin juna da kuma ji cewa nauyi aka daukar wa kai kuma dole ne a sauke wannan nauyin
alƙawarin mallam muna godiya kwarai da wannan dogon fashin baki akan ma'ana aure da ya fito da abubuwa sosai na kuma ina ganin duk masu saurare za su fahimci matashiyar zancen na abinda nake ganin alƙawarin mallam za a ƙara mana bayani akai
na
mu da muke bibiya shine shin waɗanne fa'idoji ne da hikimomi malamai suka tsatsamo game da ita wannan alaka ta aure na san ba za a rasa irin waɗannan tattaunawar a cikin ilimi da malamai suka yi
to masha Allah malaman mu waɗanda suke bincike akan cewa ka'idar shari'ar musulunci suna faɗi suna cewa ahkamullahi ta'ala mu'allala hukunce-hukuncen Allah subhanahu wataala suna zuwa ne da dalilansu da hikimominsu duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya zartar na hukunci a cikin shari'ar sa to da hikima yake shi yasa ahkamullahi ta'ala fiha hikamun duk hukunce-hukuncen Allah suna tafiya ne akan hikimomi suna tafiya ne akan ababen da dan adam idan yayi su to tabbas amfanin zai dawo masa ko ya ga amfanin kusa ko ya ga amfanin a tsakiya ko ya ga amfanin a nesa amma tabbas akwai amfani babu wani hukunci na Allah subhanahu wataala da yake zuwa hashwan ko afwan kawai haka nan a ce Allah ya zartar da wani hukunci babu fa'ida take dawo wa dan adam to malaman mu suka ce aure yana da hikimomi da yawa da fa'idoji fa'ida ta farko ita ce suka ce dacewa da muradin Allah subhanahu wataala nufin Allah Allah subhanahu wataala da ya halicci dan baban ɗan adam wanda shine Adam din kamar yadda kuka faɗa alaihi salam ya kaddara masa ba haka nan shi an halicce shi daga turbaya to amma sai Allah a cikin hikimarsa wacce ta gabata sai ya tsaida wannan tsarin cewa ba zai ci gaba da halittar irin wannan jinsin bane ta hanyar turbaya a'a zai rika yi ne daga jikin shi wannan mutumin za a rike kaman yadda tashin farko khalaqa minha zawjaha aka halitta masa matarsa daga jikinsa innal mar'ata khuliqat min dhila'i aka halicce ta daga kamar yadda wasu malamai suke fadi cewa daga wani bangare na kashin awaza na shi annabi Adam alaihi salam to aka halitta masa matarsa sannan wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ta sanadiyar waɗannan rayukan guda biyu da Adam wanda shine asalin ɗan adam shi yasa ake cewa ma ɗan adam din ai sannan da matarsa Hawwa alaihi salam sai ya zama ta sanadiyarsa sai aka ci gaba da samun tsatso ana samun hayayyafa na zurriya wane ya zama baban wane wane ya zama kakan wane wane ya zama babban wane wane ya zama wan wane wane ya zama kanin wane wane ya zama dan wane wane ya zama jikan wane aka ci gaba da samun wannan waccan ta zama goggo waccan ta zama yakumba ya dikko ya gwalgwal da sauran duk kalmomin da ake amfani da su na nuna alaka ta jini ta kusa a tsakanin juna to abu na fa'ida ta farko kenan tabbas musulmi zai ji dadi a ce gashi ya aiwatar da wani abu kuma ya tabbatar da manufar Allah subhanahu wataala a ciki to abu na farko kenan abu na biyu dacewa da burin annabi sallallahu alaihi wasallam na yawaita masa waɗanda zai yi alfahari da su a filin tashin alkiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai ba ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu cewa in za mu aure mu auri matan da suke haihuwa kuma waɗanda muke ƙaunarsu domin ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai yi alfahari da yawan al'umma ranar gobe alkiyama annabi zai zo kamar yadda annabi sama ya faɗi a cikin hadisi ingantacce wani annabin zai zo ba wanda ya bi shi shi kadai zai wuce sannan wani annabin zai zo mutum daya ya bi shi wani mutum biyu wani kuma rahat mutanen da basu wuce goma ba ko basu kai goma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zai fi kowa yawan al'umma ranar gobe alkiyama. To idan ba a yi aure ba, wannan manufar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da fatansa da kuma Allah ya tabbatar masa da haka, kamar mutum yana bakin ciki da shi kenan. Yana so a tsaida wannan manufar ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da zai faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai, sai ya ce a daina yin sa. To shi ko musulmi na Allah, mai bin Allah, masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kullum fatansa shine mai zai a ce ya dace da abin da Allah sa sama yake so, kuma ya farin ciki da shi. To fa'ida ta biyu kenan. Fa'ida ta uku ita ce fa'ida ta samun da. Ba ana aure bane kawai dan a haihu, a'a, akwai waɗancan fa'idojin guda biyu. To fa'ida ta uku ita ce haihuwar, ita kuma a ƙarƙashin ta akwai fa'idoji. Malamanmu suka ce a ƙarƙashin fa'ida samun da, na farko dan adam Allah subhanahu wataala ya tsara masa wani irin nau'i na rayuwa, cewa farkon sarauni, ƙarshen sarauni, tsakiyarsa ƙarfi. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Haka Allah ya halici dan adam, Allah ya halici dan adam daga rauni, shine haihuwarsa, yarintarsa, a yaye shi ya fara girarrafe, ya fara tafiya har ya tasa, ya tasa, ya tasa, har lokacin da zai kai abinda ake cewa bulughul ashuddi, ya kai shekaru 40, wanda kuma ƙarfinsa daga nan kuma sai dai kuma ya riƙa dawowa baya. To sai ya shiga kuma mataki na uku, shine komawa wannan raunin. To dan adam yana haihuwa domin ya samu abinda suke cewa man yurabbihi fi tufulati shaykhuhatihi, man yurabbihi fi tufulati shaykhuhatihi, ya samu wanda zai ci gaba da renansa shi kuma a juya, revise, rayuwar ta juya, da shi ne yake reno a dawo, shi kuma ake renansa, da shi ne mai ƙarfi, yanzu kuma sai ya dawo, masu ƙarfi za su tallafa masa a komai. Kuma za ka ga mutum a gida ya hayayyafa, ya hayayyafa, da ƙarshe ɗayansa su za su riƙa masa tunani, akan kai mu matsayin da hatta tufafin da dattijo zai sa sai an gyara mishi, dattijo kawai sai ya je ya ɗauko riga daban, wando daban, kuma za a je shi ne waliyi zai ba da aure, amma sai ya ɗauko riga, kuma yana da kayan suna nan jibbi a cikin akwati, amma kawai zuciye shi saboda kwakwalwar ta fara rauni, eh, ta koma ta yarinta. To kawai sai ya je ya ɗauko riga daban, wando daban, sai ya zo ya sa, sai sun zo sun mishi seti, ce babu ba kaza ka sa waɗancan mana, sai za ka shiga cikin mutane, ya ce ko, sai ya ce to shi ke nan, sai a ɗauko a sa mishi, a kai ma matsayin da kila kayan ma sai an sa mishi, sai an kwaɓe mai. Duk wannan to fa'ida ta farko kenan a ƙarƙashin samun ɗa, mutum ya samu wanda zai kula da shi a lokacin da shi yake da rauni. Wannan yana cin abin da malaman tauhidi suke cewa cikin hikimomin da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala baya buƙatar ɗa. Ɗan adam mutum shi ne gajiyayye, Allah subhanahu wataala qadir ne, muqtadir ne, qadirun ne, qawiyun ne, matinun ne, Allah madaukakin sarki samad ne, wanda baya buƙata a wajen kowa, kowa ke da buƙata a wajensa, a wajensa ake nema, bai nema a wajen kowa. To shi yasa shi baya buƙata, lam yattakhidh sahibatan wala walada, bai da mata balle ya zama yana da ɗa. To shi ɗan adam wannan raunin shi ke sa shi ya tunanin ya aure, domin nan gaba ya sama wanda zai kula da shi. Shi yasa a cikin wannan ne ai malamai suke istinbati na ayar da take cewa ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabi lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibru wa lahu dhurriyyatun du'afa'u fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat. Yanzu ɗayan ku yana fatan a ce sai ya shirya gonar sa, ya mata komai, ya tsara ta, kuma ba gona ba, lambu ma, lambun da yake ci, yake noma, dabino da inabi sun kai matuƙa, sun kai matuƙa, sun cika, sun batse, lokacin girbi yayi, kawai sai Allah subhanahu wataala ya aiko da wata iska wacce a cikinta akwai wuta, sai ta ƙona gona. Kuma a daidai wannan lokacin shi kuma ya tsufa, a daidai wannan lokacin kuma ya fara yana haihuwa ƴaƴa ba ni ba, ɗan ƙanana, la yanfa'unahu wa la yanfa'uhu, su ba za su amfane shi ba, shi ba zai amfane su ba, shekarun shi 60 amma babban ɗan shi shekarar shi 10.
yanzu nan kamar ana nufin mutum ya tsufa kai haihu kenan
karaba to ai in ya haihu yana da wanda zasu fula mishi da na baya
eh
ana nufin cewa mutum ya aure
da wuri
eh in yi aure da wuri zai samu waɗanda suke masu ƙarfi ƙarshe waɗannan manyan misali a tsarin zamantakewar mu na Najeriya
zasu fula da
ƙarfi yawa zaka samu shi ya dau nauyin su wani ma yanzu yana da PhD a cikin su wani ya zama soja wani ya zama alƙali babba wani babban dan kasuwa ne shi kuma ya dawo yanzu ya retire sai ya zo ya dawo gida waɗannan ƴan ƙananan yaran an ci gaba da mishi haihuwa a gida so sai su zama musu abin da ake ce matashi to abin da take kusheyi wai suna cewa take kusheyi in an je inda zai mutu baban zai mutu in aka tafi su ba su san baban su ya mutu
ba
so da haka sai su je su yi ta wasa a ce makamata sai ta kai kabarin baban
su san mutu a
gaba yawa ko kuma in a ce musu kalan hanji yawa sun zama kalan hanji yawa wajen mata to su iyayen su sai su ci gaba da kula da su sabanin a ce a lokacin ya fara haihuwa waɗannan ƴaƴan za su zama abun ban tausayi sannan kuma shi ma abun ban tausayi ba zai taimake su ba za su taimake shi ba
ba zai ci gaba da yanzu muke nema mu dauka
hukumar
mu musamman mutum kaga ya shekara 45 zai tunanin ya kamata ya
kware da gaske
sanda yan ba su taso shi kuma bai kai ba su kai girman da su taimake shi ba
kware
shi ma kuma bai da iya musu
kware ba za su amfane shi ba zai amfane
shi sai tausayi ya kama
shi kuma kware tabbas
wannan ne ke kashe shi
akwai wani cikin yan uwa yake ban labari cewa wani malamin su a cikin kasa a jami'o'in kasashen waje ne na Larabawa irin haka ta faru da shi sai da yake wajen shekara 50 sannan ya aure da yayi auren nan kuma sai Allah kawai ya tuttulo mishi aya to haka yake zama yana kallon ƴaƴan nan kawai na kuka
subhanallah
ga ƙarfi ya ƙare ga kuma lokacin Allah ya bada wannan ƴaƴan lokacin ake samun su akai ta zubo su kowa kawai ga su ne ƴan ƙanana ƙanana to wannan fa'ida ta farko kenan a ƙarƙashin babbar fa'ida ta uku ta samun ta yin aure wato samun ɗaki kenan ta biyu ita ce samun waɗanda za su riƙa yi wa mutum addu'a a lokacin da ba shi da rai awwaladin salihin yad'u lahu samun ɗa wanda zai riƙa wa mutum addu'a a lokacin da baya nan wannan fa'ida ce babba fa'ida ce mai girma wanda bai samu ɗa ba tabbas ba zai same ta ba duk da Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi a cikin Sharh Muslim Al-Minhaj yana faɗa yana cewa zai iya yiwuwa malami ya samar da haka shine sai yake cewa da anna tilmizahu waladuhu domin ɗalibinsa zai iya zama ɗansa amma dai wannan fassara ta Imam An-Nawawi ce amma zahirin abin da hadisi yake nuna walad ana nufin shine wanda mutum ya sulbe shi yawwa as-sulbi at-tini wanda mutum abin da suke cewa biological son din mutum to wannan fa'ida tana da girma fa'ida ta uku ita ce ƙarin lada ta hanyar duk ɗan da mutum ya haifa ya masa tarbiyya kuma yayi aikin arziki to uban nan na da lada domin innal walada min sa'i abihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a Allah ta'ala ce dan adam bai da wani abu da zai samu a wajen Allah na lada sai abinda hannunsa ya tsawawata to sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal walada min sa'i abihi shi ko da yana cin abin da baba ya tsawawata so daga duk aikin da baba zai yi na arziki to babansa yana da kamasho na lada mahaifiyarsa tana da kamasho na lada amma da sharadin in sun masa tarbiyya wannan fa'ida ta uku kenan karama a ƙarƙashin babbar fa'ida ta yin aure wato samun da fa'ida na
mutum kenan wanda yake da ƴaƴa da yawa
kuma
tarbiyya
yawa
ya fi samun kuɗin lada
kwarai jazakumullahu khairan mutumin da ke da ƴaƴa biyar ya fi mai ƴaƴa hudu in duka mutanen kirki mai ƴaƴa 20 ya fi mai ƴaƴa 10
irin wanda yanzu muke ganin wannan yana wahala
yawa yanzu ana ganin da kuma ruwa iblis ta yadda ake ta tsorata mutane na farko da talauci da ake kakabawa mutane na ko kake ko kaso dole kai kakabi in ba a jaka ta can ba sai a jaka ta can in mutum ba tauhidi ya kafu da shi ba bayan kuma dama tauhidi sa mutum yake bayan dogaro ga Allah ya miƙe kuma wajen nema eh dan musulunci ba yana nufin shikenan kuma kamar yadda wasu suke muna na fassara ba kawai ai taihuwa ƴaƴa amma ba tsayawa a kula da su a haihu amma wanda ya haihu kuma ya tashi san cewa aiki ne a gaban sa amma yaji cewa duk abin da zai kuma Allah ne ke kula. Aikin mu shine mu mai alaina sa'i, amma Allah subhanahu wa ta'ala shine aikin sai ya tanfizi ko ya infazi ya tabbatar da cewa ga abin da yake son ya tabbata, abin da kuma bai son ya tabbata ba zai tabbata ba. Shin wannan fa'ida ce babba daga cikin fa'idoji. Fa'ida ta gaba ita ce a ƙarƙashin wannan babbar fa'ida, ita ce ta samun ƴaƴa mata. Su kuma hadisai sun zo ba ɗaya ba ba biyu ba, ashabu sunan sun ruwaito su ingantattu cewa duk mutumin da Allah ya azurta shi da ƴaƴa mata biyu uku ya kula da tarbiyyarsu har ya aurar da su ga mutanen kirki, to kunna lahu hijaban minan nar yawmal qiyama, su za su zama masa sanadiyar ba zai shiga wuta ba ranar gobe alkiyama, za su tsare shi daga shiga wuta da izinin Allah madaukakin
sa. To yaya mata suna da wani fifiko
yawwa akan maza,
akan maza wannan samun lada
kwarai da gaske. Wannan kuma daga ciki wallahu alam kamar yadda malaman mu suke fadi, Allah ya sanya wannan kuma ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana domin maza sama ya taso a cikin wata al'umma da ke ki mata, suke kin mata, eh ba su san mata, ba su kaunar a haifu mace kawai, su haihuwar mace bala'i. To sai Allah madauki ziki cikin hikimarsa sai ya sanya cewa to matan nan da kuke ki to a waje na ma sun fi maza, in aka kalli wannan cewa ga ƴa mace ga ɗa namiji, to hadisi ya tabbata cewa su kai tsaye matan nan aka kula da su. To ga sakamakon da suke jawo ma mutum a lahira. Shi yasa manzo Allah sallama yace mani butuliya, duk wanda aka jarrabe shi
wato jarabawa ce,
jarabawa ce, gwaji ne Allah ya ba mutum ƴaƴa mata, gwaji ne saboda kula da su aiki
aiki ne.
Ko kaya za a siya hidimar mace ta fitan namiji, mace ɗaya sai a siya mata hidimar ƴaƴa maza uku
sosai,
shi namiji kwalliye shi bata wuce kasi kai a mishi dan irin a kar makalla irin aikin nan naka ba
kai namu ya ishe shi
ya shafu na shi shikenan. Yawwa shikenan, so
shiga gari
to amma ita ko hidimomin ta akwai waye, ko sallah ta zo alal akalli ko da lalle da suke ya isa
wannan kuma wata kila ka ce na yi katsalanda harkan malamai da yi har da irin yadda kare su daga barna ya fi wahala.
Jazakumullahu khairan,
yawwa abin nan su a sauraron
kwarai. To kuma kaga wajen kare su daga barnan bayan an yi tahsinin su da karantarwa da sa musu takawa da koya musu tsoron Allah da nuna musu sanin Allah, to kage daga cin tahsinin kuma akwai daukan nauyin
rayuwar su,
domin mace idan baka biya mata bukatarta ba wal iyazu billahi za ta fita waje wani ya sai mata jambaki, wani ya ba ta kudi, wani ya mata kaza. Kwarai,
lalle ya kamata wato ashe al'umma musulmi su fahimci waɗannan
darussa
domin ya canza mana orientation, wato yadda muke kallon rayuwa, muna kallon ƴaƴa a matsayin larura liability da ake cewa, musamman kuma ƴaƴa mata ma yanzu aka ga mutum sai su rigima ma da matar shi akan tana haifa mishi ƴaƴa mata,
yo Allah
ko su da kai su ta sa ido su sun
san su kaga an koma jahiliya kenan.
Kuka ga ita kanta macen ta damu har yanzu bata haifa ɗa namiji, wata tun tana da ciki ce ta siyayyan kaya ɗa namiji ta zuwa ana kai suke cin mishi sukanin, wai a ga wani iri ne Allah ya so kuma sai ka yayi ikon shi
ba
da shi zamani ba. Masu kallon mu da bibiyan mu a wannan shiri Bahaushe na cewa laifin daɗi ƙarewa, amma insha Allah wannan daɗin bai ƙare ba, za mu sake dawowa a mako mai zuwa insha Allah don ci gaba da wannan tattaunawa akan manufofin shara musulunci game da aure da hikimominsa da fa'idarsa da abin da ke cikin shi na al'ada da addini da yadda ya kamata a nemi aure da kuma yadda ya kamata a yi zamantakewa aure da dai abubuwa da su taso dukkaninsu waɗanda suke da alaƙa da aure insha Allah a cikin waɗannan jerin giya na shirye-shirye da kuke biye da mu a cikinsu na shari'a ga ta musulmi. Za mu sarara insha Allah sai mu haddaku a mako mai zuwa. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.